الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi. Goma ga watan Rabi'ul Akhir shekara ta 1438 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 8 ga watan 1 shekara ta 2017. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin. Kafin darasi na yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna da 'yan tambayoyi guda biyu. Tambaya ta farko, dan uwa ke fada, wai shin na halatta idan mutum ya fitar da zakka ya bayar da ita ga 'ya'yansa magidanta? Idan talakawa ne mabukata ne, to su ne a farko ya cancanta ka ba su zakka kafin ka ba wani na nesa, domin a inda baya halatta mutum ya ba na kusa da shi zakka sai wanda ciyar da shi da shayar da shi ta zama wajibi a kansa. Misali, mahaifa, uwa da uba. A lokacin da mahaifa aka wayi gari talakawa ne, ba sa iya ɗaukan ɗawainiyar kansu, to ya zama wajibi, ya zama tilas a kan ɗansu ya nemo musu ci da sha da duk abin da suke da bukata na rayuwa. To a lokacin da ya kasance mutum shi ke ciyar da mahaifansa, shi ke shayar da su, to anan baya halatta ya ɗauki zakka ya ba su, don kada ya zamanto wata hanya ce ta wayo da dubara domin ture nauyin da yake kan shi. Allahumma sai dai in suna da wata bukata ta su ta daban wanda shi baya iya ɗauki musu wannan bukata, to anan yana halatta ya ɗauka ya ba su. Misali, mahaifin naka ko mahaifiyar taka ana bin ta bashi ko ana bin sa bashi, kuma alhali kai ka kasa biya musu wannan bashi, to anan kana iya basu wani abu daga cikin zakka domin su biya bashin da yake kansu, ko da kai kake ciyar da su, kake shayar da su. To haka sai ka hada musu mata, ita ma ba a bata zakka. Mutum ba zai fitar da zakka ya ba matar shi, me yasa? Saboda ciyar da iyali wannan wajibi ne, dole ne mutum ya ciyar da matarsa, ya shayar da ita, ya tufatar da ita, don haka baya halatta ya ɗau zakka ya bata, don kada shi ma ya zamanto hanya ce ta wayo da dubara domin ture nauyin da yake kansa. Amma ita mace idan ta fitar da zakka, idan mijinta talaka ne, to farko shi ya cancanta ta bashi zakka kafin ta ba wani na nesa. An gane ku? Kamar yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni ga matan mu'minai cewa su yi sadaka. Zainab, matar Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya kara mata yadda, da ta dawo gida sai take faɗa ga mai gidanta Abdullahi dan Mas'ud, ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarci mu cewa mu yi sadaka. Je ka tambaye shi, in har na baka wannan sadaka in ta yi, to kai ne ya dace in ba. Ibn Mas'ud, Allah ya kara masa yadda, ya ce a'a, je ki dai da kanki ki tambaye shi. A lokacin nan Zainab ta tafi gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Zuwanta ke da wuya sai ta tarar da wata mata a kofar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, take cewa hajatu ha hajati, bukatar da ta zo da ni ita ce bukatar da ta zo da ita. Ita ma ta zo ta tambaya shi, waya halatta ta ba mai gidanta sadakar. A lokacin nan sai suka fada ga Bilal da suka same shi a kofar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka ce masa je ka tambaya mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma fa karka ce masa su wancece ce wasu mata ne sun zo suna tambaya sadakar da kace su yi wai shin ya halatta su ba mazajen su. Da Bilal Allah ya kara masa yadda ya shiga ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi, ya fada ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa wasu mata na kofar gida kuma ga iya bukatar su, tambaya ce suka zo, shin na halatta wannan sadaka da kace su yi su dauka su ba mazan su. Manzon Allah sai ya tambayi Bilal ya ce su wasu mata ne. Bilal sai ya ce masa su Zainab ce. Manzon Allah ya ce ayyu zayani, wace Zainab kin daga cikin Zainabobin da suke Madina, domin Zainab kin suna da yawa a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kanshi Zainab uku ke akwai, akwai matar shi Zainab bintu Jahash, akwai diyar shi Zainab, sannan akwai agular shi Zainab yar Abu Salama. Ya ce wace Zainabun ce? Sai ya ce Zainab matar Abdullahi dan Mas'ud. Manzon Allah ya ce je ka faɗa musu ce idan suka ba mazajensu wannan sadaka suna da lada linki biyu, ga ladan zumunci kuma ga ladan sadaka. Wannan hadisi abin da yake tabbatar mana in mai gida talakka ne, mace mawadaciya ce mai abun hannunta, in ta ware zakka farko mai gidan shi ya cancanta ta dauka ta bashi, sai dai idan tana jin tsoron wani abu zai biyo baya, domin duk da cewa alkhairi ne in mata ba shi ɗan uwa ce zai kawo mata wadda dai za ta taya ta zama ta ɗebe mata kewa. A takaice kenan, amma shi namiji ba zai fitar da zakka ya ba matar shi, amma mace in mijinta talakka ne za ta iya ɗaukan zakka ta ba shi. Sannan haka ƴaƴa, baya halatta mutum ya ɗauki zakka ya ba ƴaƴan shi kankana, domin ƴaƴa kankana ciyar da su shayar da su wajibi ne, amma idan zaran sun balaga to wannan ciyar da su da shayar da su ya sauka daga kanka, duk abin da zaka ba su wannan matsayin sadaka ne, tare da cewa kafin haka ma duk abin da kake ba su sadaka ne. To dan haka a takaice abin da muke so mu gane, lalle ƴaƴanka in sun fita daga karkashinka ciyar da su da shayar da su ya sauka daga kanka, idan mabukata ne lalle yana halatta ka dau wani abu daga cikin zakka ka ba su, amma matukar suna karkashinka ciyar da su da shayar da su ya zama wajibi a kanka, to baya halatta ka ba su zakka. Tambaya ta biyu, dan uwa ke faɗa cewa shin mutum na iya yin shafa'insa da wuturi kai tsaye bayan gama sallar isha, domin shi yana jin tsoron rashin falkawa a ƙarshen dare? Kwarai haka hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka tabbatar, duk mutumin da ya tabbata baya iya falkawa a ƙarshen dare kafin ketowa alfijir, to baya halatta ya kwanta ba tare da ya gabatar da shafa'insa da wuturi. In kuwa yana da amincewa ya tabbatar da cewa a ƙarshen dare zai iya falkawa, to abin da ya dace ya jinkirta shafa'insa da wuturinsa a ƙarshen dare in ya tashi ya yi, domin yin salloli na dare a ƙarshen dare shi ne ya fi. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa idan kashi ɗaya daga cikin ukun dare ya rage, Ubangiji ta'ala na saukowa izuwa samar duniya sauka wadda ta dace da girmansa, yakan ma kansa kirari cewa shi ne sarki wanda yake mamallakin kowa da komai, sai ya ce man zallazi yastaghfiruni fa'aghfirana, wane ne wanda zai roƙe ni gafara na gafarta masa, wa yake da wata bukata na biya masa, wa yake neman arziki na azurta shi. Manzo Allah ya ce Ubangiji ta'ala ba zai gushe bana fadar haka har akai lokacin da alfijir zai keto. Kuma haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a kowane dare akwai wata sa'a, bawa mumini bai taba dace da wannan sa'a yana addu'a yana roƙon Ubangiji subhanahu wata'ala bukatunsa face Allah sai ya karba masa. To ita wannan sa'a ana samunta a kashi ɗaya daga cikin ukun dare wanda yake na ƙarshe. Shi ne muka yi bayanin cewa mutum yakan lissafa daga zaran faɗawar rana izuwa ketowa alfijir, gwalgwadon iya abinda aka samu wato na awoyi sune zaka lissafa. An gane ku? Misali cewa rana tana fadawa karfe 6, an gane misali tana fadawa karfe 6 a misali ne muke, amma domin a yanzu tana wuce karfe 6 tana kaiwa har da minti 10 wani abu. Misali a ce rana tana fadawa karfe 6, alfijir yana ketowa karfe 5:30 misali, kenan awa nawa za mu samu? Kaga 7, 8, 9, 10, 11, 12, karfe 1, karfe 2, karfe 3, karfe 4, karfe 5:30 kenan mun samu awa 11:30. To wannan awa 11:30 ita ce zaka kasa ta kashi 3, sai ka fitar da kashi 2 na farko, kenan kashi 1 na karshe, tun daga nan shine sulusun dare wanda yake na karshe. To amma idan mutun ya tabbata baya falkawa a ƙarshen dare, to baya halatta ya kwanta ba tare da yayi shafa'insa da wuturi, kamar yadda Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ya kai kukansa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, cewa bacci yakan dauke shi baya falkawa sai alfijir ya keto. Manzon Allah ya ce masa, to karka sake ka kwanta face sai ka gabatar da shafa'inka da wuturi. Manzon Allah ya masa wasiya uku. Wasiya ta farko raka'a biyu a lokacin wallaha, sallar wallaha kenan. Wasiya ta biyu manzo Allah ya ce masa yin azumi uku a kowane wata. Wasiya ta uku manzo Allah ya ce masa kai wuturi, kai shafa'inka da wuturi kafin ka kwanta. To dan haka wannan hadisi yana nuna duk wanda baya da amincewa game da falkawa a ƙarshen dare, to da zaran ya gama sallar isha kafin ya kwanta dai ya gabatar da shafa'insa da wuturi. Kana iya yin shi kai tsaye bayan gama sallar isha, domin lokacinsa ne, lokacinsa yana shiga da zaran an gama sallar isha. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna da cikin kitabu salam, mun gama baban da ke bayani game da neman izini a lokacin da mutum zai shiga gidan da ba nashi ba, kuma da ladabban yanda ake neman izini, wanda hadisai biyu na ƙarshe a baban hadisin Rabi'i ibn Khirash Allah ya kara masa yadda ke cewa wani mutum daga cikin Banu Amir ya zo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na cikin gida, wato sai ya nemi izini. Me ya faɗa? Sai ya ce a Ali, ya ce shin na shigo? Kawai iya abin da ya faɗa, da ya zo ƙofar gida ce ya a Ali shin na shigo. Lafazin a aliju an ciro shi ne daga al-wuluj. Idan aka ce al-wuluj shine ad-dukhul, an gane ko? Shine kenan suke cewa aulaja yuliju ilajan, kamar yanda yace yuliju layla fi nahari wa yuliju nahara fi layl, shine yace a aliju wai shin na shigo, kamar yanda can ya faɗa ya alamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha, shine yace a aliju yace shin na shigo. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama li khadimihi, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya fada ga khadiminsa, sai yace ukhruj ila hadha fa allimhu listi'zan, manzo Allah yace maza fita je ka wajen wannan mutumin koyar da shi yanda ake neman izini. Fa qul lahu, ce da shi qul assalamu alaikum a adkhul, manzo Allah yace ce masa yace assalamu alaikum shin na shigo. Mi za a yi? Fa sami'ahu ar-rajul, wannan mutum kafin dan aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito ya fada masa yanda zai yi, to ya ji abinda manzo Allah ya fada cewa a fada masa, sai yayi maza. Fa qala, sai yace assalamu alaikum, kafin dan aikin ya fito sai yace assalamu alaikum a adkhul. Fa adina lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sai ya bashi izini yace udkhul. Fa dakhala, a lokacin nan sai ya kutsa kai ya shiga gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. A takaice wannan hadisi yana nuna mana bayan kai sallama a gidan da ba naka ba, to baya halatta ka kutsa kai ka shiga sai ka nemi izini. In ka nemi izini an baka izinin shigowa ka shigo, in aka ce koma ka koma. In kuma ka ji shiru ka nemi izini sau daya, ba a ce ka shigo ba a ce ka koma ba, to sai ka nemi izini karo na biyu. A karo na biyu in an ce ka shigo falillahi alhamdu, in an ce ka koma sai ka koma. idan a karo na biyu ba a ce ka shigo ba a ce ka koma sai ka nemi izini karo na uku, a na uku in ba a baka izini ba to juya ka tafiyar ka kamar yadda hadisi ya gabata. Sana hadisi na karshe a baban hadisin Kilda Ibn al-Hanbal, Allah ya kara masa yadda, ke faɗa cewa ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, na je gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fadakaltu alaihi wa lam usallim, na shiga gunsa ba tare da na yi sallama ba. Faƙala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ni irje, manzon Allah ya ce masa koma waje. Faƙul assalamu alaikum a adkhul, ka ce assalamu alaikum shin na shigo. To wannan idan mutum ya shiga gidanka ba tare da sallama ba, lalle ba kaskantawa bace kuma ba kunyatarwa bace naka ce koma kofar gida ka yi sallama ka nemi izini. An gane ko in kai masa haka ba ka wulakanta shi ba, saboda addini ne ya karantar da mu haka, kuma shi ma kada yayi girman kai ya ga cewa ka wulakanta shi, a'a sai ka ce masa haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu, cai masa irji koma kofa fa kul assalamu alaikum, ce assalamu alaikum a adkhul shin na shigo. Kina a takaice waɗannan hadisai suna nuna mana yadda ake neman izini. Za mu tashi kenan babi na gaba. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, babu bayani anna sunnah idha qila lil musta'dhin man ant an yaqula fulanun fa yusammi nafsahu bima yu'rafu bihi min ismin aw kunyatin wa karahati qawlihi ana wa nahawha wa karahati qawlihi ana wa nahawiha. An Anas radiyallahu anhu fi hadisihi al-mashhur fil Isra annahu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam thumma sa'ida bi jibril ila as-sama'i ad-dunya fastafta faqil man hadha qala jibril qil wa man ma'ak qala muhammad thumma sa'ida ila as-sama'i ath-thaniyati was-salisati war-rabi'ati wa sa'irihin wa yuqalu fi babi kulli sama' man hadha fayaqul jibril. Muttafaqun alayhi. Wa ana abi dharr radiyallahu anhu annahu qala kharajtu laylatan min al-layali fa idha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama yamshi wahda faj'altu amshi fi dhilli al-qamar falatafata fara'ani faqala man hadha faqult abu dharr. Muttafaqun alayhi. وعن أم هانئ رضي الله عنها أنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل وفاطمة تستره فقال من هذه فقلت أنا أم هانئ. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب فقال من ذا فقلت انا فقال انا كانه كرهها. متفق عليه. مالم الله يجي kansa na fada wannan babi ne wanda ke bayani game da cewa anna sunna lalle karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta farkin sa wanda yazo mana da shi idza qila lil musta'dhin, idan aka faɗa ga mai neman izinin shiga gidan da ba nashi ba, aka ce masa man ant, kai ko wane ne, bayan kayi sallama sai ka ce a adkhul shin na shigo, sai aka ce wane ne, to an yaqula fulanu, iya abin da yake sunna, in aka ce wane ne sai ya ce ni ne wane. Fa yusammi nafsahu bima yu'rafu bihi, ya ambaci kansa da abinda aka fi saninsa da shi, min ismin na suna au kunyatin ko alkunya, an gane ku, ko alkunya ko lakabi ko wata sana'a ya danganta kanshi zuwa sana'ar ni ne mai kaza. Kenan abinda aka fi saninka da shi a wannan gida, ko kuma abinda jama'a suka fi saninka da shi na suna ko alkunya ko lakabi ko wata danganta, ma'ana da zaka danganta kanka zuwa wata sana'a, to shine zaka fada. idan aka ce wane ne sai ka faɗa kenan ka ambaci sunanka ni ne wane mai kaza sai yace wa karahati qawlihi ana da karhancin mutun yace ana ni ne an ce wane ne ka ce ni ne to ba a san haka wani hawi hada abin da yake kama da haka an gane ko menene yake kama da haka da abin da yake ga magaru wanda yana iya gasgata akan kowa aka ce wane ne ka ce ni ne malam to malam wa kenan malamai ayyawa gare su kenan duk abin da ba za a iya ganewa a fahimci cewa kai ne to baya halatta baya dacewa mutum ya faɗa kenan sunan da aka fi sanin ka da shi shine zaka bayyana shine yace babu bayani anna sunna babi ne wanda ke bayani cewa lalle karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idza qila lil musta'zin idan an faɗa ga mai neman izinin shiga gidan da ba nashi ba aka ce man ant kai ko wane ne to an ya kula ya faɗa ya ce fulanin ni ne wane fa yusammi nafsahu ya ambaci kansa bi ma yu'rafu bihi da abin da aka san shi da shi kenan na suna min ismin na suna au kunyatin ko kinaya kinaya shine kamar a ce abu fulan baban wane ko ummu fulan wa karahati qawlihi kenan da karhancin fadarsa da zai ce ana ni ne wani hawi hada abin da yake kama da haka shine malam sai yazo mana da hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda wanda hadisi ne wanda yake mashhur game da Isra'i da Mi'raji na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka yi da shi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa kuma sa'i da bi Jibrilu ila sama'id dunya yace sannan daga nan Baitul Maqdis masallacin Qudus domin a cikin wani yanki ne na dare Ubangiji ta'ala ya turo Jibrilu alaihi salam ya zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana gidan Ummu Hani wanda ita Ummu Hani yar uwar Ali ce domin diyar Abu Talib ce yana cikin gidanta yana cikin daki a kwance kai tsaye sai ya ga rufin daki kawai ya kware gabaɗe rufin dakin an yace shi a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce sai wato mala'ika ya shigo shigowar da yake a lokacin nan sai ya tsaga kirjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito da zuciyar aka kawo wani ruwa a cikin wata tasa aka wanke wannan zuciya sannan aka maida kuma sannan aka saki aka dinki wanda ya ce warihin dakin ma'ana shimfuda ce dan kada ya furgita ya tsorata game da abin da zai biyo baya to a lokacin nan bayan an gama wannan sai aka zo da wata dabba wadda ake kiranta buraq buraq wanda ita bata kai tsawon doki amma tafi wato alfadari aka dau manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga nan birnin makka aka tafi da shi wato masallacin Qudus Jibrilu alaihi salam ya tafi da shi wannan tafiya da yi daga Makka zuwa birnin Qudus shine ake kira da Isra domin tafiya ce ta dare wani dan yanki ne na dare kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa subhanallazi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil harami ila al masjidil aqsa allazi barakana hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir to daga nan Baitul Maqdis kuma Jibrilu alaihi salam sai ya dauke shi suka yi sama shine anan yace thumma sa'ida bi jibrilu ila sama'id dunya yace sannan jibrilu alaihi salam sai ya hawhawa da ni zuwa samaniya ta kusa sama ta farko ita ce kenan as-sama'ud dunya me yasa saboda tafi kusa da duran kasa shi yasa ake kiranta as-sama'ud dunya ma'ana samaniya wadda tafi kusa da duran kasa shine as-sama'ud dunya kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa wa laqad zayyana sama'ad dunya bi masabiha shine yace thumma sa'ida bi jibrilu sannan jibrilu alaihi salam sai ya hawhawa da ni ila sama'id dunya zuwa samaniya wadda take ta kusa ta farko kenan fastafta a lokacin nan wato sai ya nemi cewa a buɗa masa faqila sai aka ce da shi man hadha wane ne ke neman izinin a buɗa masa qala sai ya ce jibril ni ne jibril qala sai ya ce jibril jibril anan khabar ne na mubtada wanda yake mahzuf sai ya ce ana Jibril, ai ana Jibril, ni ne Jibril. Kaga anan mi za mu iya fahimta anan? Ya ambaci kansa da sunan da mala'ikun suka fi sanin shi da shi. Kaga in ya ce ni ne malakun minal mala'ika, mala'ika ne daga cikin mala'iku, to ai mala'iku yawa gare su, wani mala'ikan tukwa? In ya ce ana malakun, in aka ce manhaza ya ce malakun, mala'ika ne, to ai mala'iku yawa gare su. To don haka anan sai ya ce Jibril, ya ce ni ne Jibril. Kila sai aka ce wa mamma ak, wake tare da kai? Kala sai ya ce Muhammad, ya ce Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam, ai huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, shi ma khabar ne na mubtada wanda yake mahzuf. Me za mu iya fahimta anan? In kai sallama gidan wani, an karɓi sallama, kace ni ne wane shin na shigo? Idan shi mai gidan ya fahimci cewa ba kai kadai bane, ba laifi yana iya tambayar ka, kai da wa kuke tafe? Sai ka gaya masa ni da wane ne. An gane ku? Ni da wane ne, wanan nan sai ka bayyana masa ni da wane ne muke tafe. In ya ga ya dace ya ba ku izinin ku shigo, ku shigo. Amma maganar ka ce a ni da wani ne, a'a, bata mata soyo wani wa. Kenan anan kamar yanda shi Jibrilin da aka ce masa wa mamma aka wake tare da kai, kala sai ya ce Muhammad, ya ce Muhammad ne ke tare da ni, ai ma'iya Muhammad tare da ni, wato shi ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aka buɗa musu sannan suka wuce. Shi ne ya ce thumma sa'ida ila sama'i saniyati was salisati war rabi'ati was sa'irihin, sannan sai ya ci gaba da hauhawa da ni zuwa sama ta biyu da sama ta uku da sama ta hudu da sauran sammai har aka je sama ta bakwai, a kowace sama wato sai sun nemi izini, sannan a buɗa musu sannan su wuce. Kaga wannan yana nuna mana ba wanda ya isa ya keta samaniya daga cikin mala'iku, dole sai da neman izini a kulle take, sai wanda aka bashi izinin ya shiga zai shiga, ko mala'ika ne ya je a kulle take sai ya nemi izini sannan a bashi izinin wucewa ya wuce. Shine yace wa yuqalu fi babi kulli sama, a kofar kowace sama daga cikin samman ana faɗa idan sun nemi izini sai a ce manhaza, wane ne? Fa yaqulu, sai ya ce Jibril, ni ne Jibril. A takaice kenan wannan hadisi da malam yazo da shi yana nuna mana cewa neman izini na daga cikin ladabinsa, in an ce wane ne, ka ambaci kanka kenan da sunan da aka san ka, da sunan da su masu gidan suka fi sanin ka, kenan sai ka ce ni ne wane. Kenan in ma suna ko alkunya ko lakabi ko ka danganta kanka zuwa sana'ar da aka fi sanin ka da ita a wannan gida. Sannan kuma wannan hadisi shine dalilin da ke ƙara tabbatar da wato mi'raji na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ma'ana saman bakwai da aka tafi da shi daga nan Baitul Maqdis, aka yi sama da shi, aka je saman bakwai da shi. Kamar yanda akwai waɗanda suke inkarin wannan mi'raji, to mi'raji hadisai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka tabbatar, shi kuma Isra'i nassi na Alkur'ani, tare da cewa shi kanshi mi'rajin nassi na Alkur'ani ya tabbatar da shi, kamar yanda Ubangiji ta'ala yake faɗa a can cikin suratin Najmi, kamar yanda yake cewa iz yaksha sidrata ma yaksha ma zagal basar wa ma taga laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, kamar yanda kuma ya faɗa yake cewa da yace wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yandiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa zumiratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fa kana qaba qausaini aw adna fa awha ila abdihi ma awha ma kadhaba al fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara, yake cewa afatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, sai ya ce afara'aytumul lata wal uzza wa manata sa, a can dai da yake cewa wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'awa, wannan aya ita ce muke nema, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra, tabbas manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ga Jibrilu alaihi salam wani latti wanda yake na daban, ko mu ce wani karo na daban, a ina ya ganshi? Sai Ubangiji ta'ala ya ce inda sidratil muntaha, a wurin magaryar tukewa. magaryar tukewa ba a duran ƙasa ba take, a saman bakwai take, inda sidratul muntaha, inda kuzarful makan. Ubangiji ta'ala yace tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga jibrilu alaihi salam akan sifar yanda Allah ya halice shi wani karo na daban. A ina ya ganshi? Sai yace inda sidratul muntaha, a wurin magaryar tukewa. Sai yace inda hajannatul ma'awa, a wurin wannan magarya ke akwai aljannatul ma'awa. To wannan aya tana tabbatar da mi'raji na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ma'ana an tafi saman bakwai da shi, bayan daga masallacin harami na Makka an tafi masallacin Qudus da shi, daga nan aka yi sama da shi. Hadisai ku sun wuce a lissafa, na daga cikin su wannan hadisi wanda yake nuna an yi mi'raji da shi. Wa ana Abi Zarr, sannan hadisi na biyu a baban hadisin Abu Zarr, Allah ya ƙara masa yadda ke faɗa cewa kharajtu laylatan minal layali, yace wani dare daga cikin darare wato na fito, fa iza rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yamshi wahada, sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kadai a cikin dare yana tafiya. Mi za a yace? Fa ja'altu amshi fi dhillil qamar, yace ni ma sai na hadu ina tafiya wato a cikin hasken farin wata, ma'ana a cikin hasken inuwar hasken farin wata, ma'ana yana bibiyar kenan inuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kiwon shi, ma'ana an yi katari ne shi Abu Zarr ya fito a cikin dare sai ya hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kadai yana tafiya. Mi za a yi? Sai ya dan nisanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, amma yana bin bayan shi yana gadin shi. Kaga ba shi bai ce zo kai gadi na, a yana dako manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, saboda koda wani abu ya zaburo to gashi a kusa. To shine yace fa ja'altu amshi, yace sai na hadu ina tafiya, fi dhillil qamari, wato a cikin inuwa ta hasken farin wata, kenan yana ganin inuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk inda yana bin bayan sa. Sai yace faltafata fara'ani, manzon Allah sai ya waiwayo sai ya ganni. Faqala, sai yace man haza, wane ne wannan? Faqultu Abu Zarr, sai nace masa ni ne Abu Zarr, nace masa ni ne Abu Zarr. Kaga a takaice wannan hadisi yana nuna mana duk lokacin da aka tambaye ka wane ne, to sai ka ambaci kanka da sunan da aka fi sanin ka, tunda annan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai san ana biyar bayan shi ba, bai san ana biyar bayan shi ba, kuma cikin dare ne. Da yace wane ne, kaga ai ya zama wajibi ya bayyana kanshi cewa ni ne wani. To haka lokacin da ka zo gidan da ba naka ba, kai sallama, an karbi sallama amma ba a san wane ne, in aka ce wane ne, dole ka bayyana kanka kenan da sunan da aka san ka. Shi yasa malam kenan ya zo da wannan hadisi, tunda anan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya waiwayo shi dai ya ga mutum amma bai san ba wane ne. Don haka sai ya ce man haza, wane ne wannan? Fa qultu, sai na ce masa Abu Zarr, ai ana Abu Zarr, ni ne Abu Zarr. Kenan wannan hadisi yana nuna mana cewa idan mutum ya ji tsoro ga dan uwansa, to ya kamata ya yi dakonsa, ma'ana ka ringa bin bayansa. Idan kana jin tsoron wani abu yakan iya taso masa, to anan sai ka ringa kiwon shi kana bin bayansa, dai ya zamanto kana kusa da shi. Kamar yanda anan shi yana jima manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tsoro game da abokan gaba, kuma gashi shi kadai ne ya fito a cikin dare yana tafiya. To dan haka da ya tsinkayo shi sai ya ringa bin bayansa, yana kiwon shi, yana dakon shi. To anan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fahimci cewa wani na biyar shi, sai ya waiwayo sai ya ce wane ne shi, kuma sai ya bayyana masa ya ce ni ne Abu Zarr. Kenan wannan dalili ne wanda yake nuna mana duk wanda ya tambaye ka wane ne, to ka bayyana masa sunan da aka fi sanin ka da shi. Sannan hadisi na uku a baban hadisin Ummu Hani, Allah ya ƙara mata yadda take faɗa, na jima manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yagtasil, a lokacin nan manzon Allah yana wanka, wa Fatimatu tasturuhu, yarsa Fatima wato ta kare shi da wani mayafi a gidan da ya sauka a shekarar da aka ci Makka da yaki. Gidan da ya sauka Ummu Hani, Allah ya ƙara mata yadda, a lokacin hantsi ta je gidan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sauka, sai ta tarar da shi yana wanka, yarsa Fatima ta kare shi da wani mayafi haka, shine a matsayin kenan kamar ban daki. Faqala, sai manzon Allah ya faɗa sai ya ce mana hadhihi wace ce take sallama fa qultu sai nace ana ummu hani ni ce ummu hani manzon Allah sai ya ce marhaban bi ummi hani lale lale da ummu hani kenan kaga anan ta yi sallama an karɓi sallama amma bai san ba wace ce ta shigo gida don haka sai ya tambaya sai ya ce mana hadhihi wace ce sai ta ce ana ummu hani ni ce ummu hani kenan wannan dalili ne wanda yake nuna mana duk wanda ya shiga gidan da ba nashi ba yayi nemi izini in aka ce wane ne to ya ambaci kansa da sunan da aka san shi a gidan ko kuma mutum bai tantance ka ba ya tambaye ka wane ne kai to anan sai ka ambata masa sunanka kenan sunan da aka fi sanin ka da shi sanan hadisi na huda a baban hadisin Jabir Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yace na je ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fadakkatul baba yace sai na kwankwasa kofa wannan hadisi yana nuna mana halaccin wato kwankwasa kofa idan kai sallama ko kuma in ya kasance misali kofar tana nesa da cikin gidan in kai sallama ba za a ji ba farko sai ka kwankwasa kofa in ka kwankwasa kofa aka ji kwankwasawa sai ka yi sallama idan aka yi kai sallama sai ka nemi izini ka ce ni ne wani shin na shigo ko kuma ka ce shin na shigo a farko kana iya cewa ni ne wani shin na shigo kenan an ce ka shigo ka shigo ko kuma ka ce shin na shigo idan aka ce to wane ne sai ka ce ni ne wani kenan a farko kana iya bayyanar da kanka tare da neman izinin ni ne wani shin na shigo ko kuma ka nemi izini shin na shigo in an tambaya shin wane ne sai ka ce ni ne wani to shine anan yace fadakkatul baba yace sai na kwankwasa kofa fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace manza yace wane ne domin zaƙin dama ita ce ismul ishara ha unkin ana zawwa da ita ne littanbi shine ake cewa ha za asalin ismul ishara shine za shine yace man za wane ne fa qult sai nace ana wato ni ne fa qala sai manzo Allah yace ana ni ne ka annahu kariha ka ce manzo Allah ya kyamaci wannan bayani da yayi na cewa ni ne ni ne cayi masa manza wane ne shi ana sai ya ce Jabir sai ya ce ana ni ne kaga me ya dace ya faɗa ya ce ana Jabir ibn Abdullah ni ne Jabir dan Abdullah ko ya ce ana Jabir tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san wani Jabir ne yake kai kawo gunsa ko ya bayyana gabaɗe ana Jabir ibn Abdullah ni ne Jabir dan Abdullah to amma da aka ce wane ne sai ya ce ana ni ne manzo Allah sai ya ce ana ka annahu kariha ka ce manzon Allah ya kyamaci wannan ambaton kanshi da ya cewa ana don haka kenan wannan hadisi malam ya zo da shi shine ya ce wa karahati qawlihi ana da karhancin in an tambaya wane ne mutum ya ce ana ni ne da abin da ya kama da haka to wannan baya dacewa domin annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kyamaci wannan kalima da Jabir ya yi na cewa ana ni ne don haka kenan a takaice wannan hadisi yana nuna mana neman izini ba laifi yana iya haduwa wato da kwankwasa kofa kenan in mutum ya kwankwasa kofa an ji sannan sai ya nemi izini ni ne wani shin na shigo babu istihbabi tashmiti al-aatisi idza hamida Allah ta'ala wa karahati tashmitihi idza lam yahmadillaha ta'ala wa bayani adabi tashmiti wal uqasi wat tasa'ub ana abi hurairah radiyallahu an anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama qala inna allaha yuhibbul uqas wa yakrahu at-tasa'ub fa idza adasa ahadukum wa hamida allaha ta'ala kana haqqan ala kulli muslimin sami'ahu an yaqula lahu يرحمك الله وأما التصاؤب فإنما هو من الشيطان فإذا تصاؤب أحدكم فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا تصاؤب ضحك منه الشيطان
رواه البخاري وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أتس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم رواه البخاري وعن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتس أحدكم فحمد الله فشمتوه فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه رواه مسلم وعن أنس رضي الله عنه أنه قال أتس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر فقال الذي لم يشمته أدس فلان فشمته وأدست فلم تشمتني فقال هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله متفق عليه
wato wannan babi ne wanda ke bayani game da mustahabbancin gaida mai atisha idza hamidallaha wato idan yayi godiya ga ubangiji subhanahu wataala to anan an shar'anta mana cewa mu gaida shi mice ce gaisuwar shine kamar yadda zamu gani shine mu ce masa yarhamukallah sai ya ce wa karahati tashmitihi da karhancin wato gaishe da mai atisha idza lam yahmadillahi ta'ala idan bai yabi ubangiji subhanahu wata'ala ba an gane ku idan bai yabi ubangiji subhanahu wata'ala to anan ba maganar cewa ka ce masa yarhamukallah shine sai yace wa bayani adabit tashmit wal qudas wat tasa'u da bayani game da ladabba na wato gaida mai atisha kenan ladabin yanda ake gaida shi sannan kuma wato da bayani game da ita atishar kanta yaya ya kamata mai atisha ya ladabtu da ladabba na shari'a wata sa'u wato da yin hamma idan aka ce hamma shine kenan yagi baki da mutum yake a wani lokaci wanda kuma galibi idan jiki ya samu rauni yayi kasala ne ita hamma take zawwa shine anan malam sai ya zo mana da hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke fada cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah yuhibbul uqas yace lalle ubangiji ta'ala yana kaunar wato ita ce atisha ubangiji ta'ala yana kaunar wato atisha me yasa ubangiji subhanahu wata'ala yake kaunar atisha domin ita atisha wato alama ce wadda take nuna cewa mutum ya samu nishadi wato da kuzari a jikin shi domin galibi idan mutum yayi atisha to abin da yake biyo baya a jikin shi zai samu kuzari da nishadi to shi ko ka'ida shine kenan sai ya ce wa yakrahu tasa'u ubangiji ta'ala kuma yana kyamar wato hamma yana kyamar hamma me yasa saboda ita hamma abinda ke biyo baya duk wanda kaga yana hamma to yana cikin kasala dan haka zaka ga cewa galibi mutum yana hamma kawai barci ne yake ji shi kuma daman in kaga mutum yana jin barci to gangan jikin shi ya samu kasala to shi kuma ka'ida ubangiji subhanahu wata'ala ya fi son wanda yake da kuzari sama da wanda yake da kasala kamar yanda a hadisi ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if sai yace wa fi kullin khair wato mu'mini kakkarfa mai kuzari wato shi yafi soyuwa a wajen ubangiji subhanahu wata'ala shi yafi alkhairi sama da mumini wanda yake mai rauni game da mumini mai rauni sai yace amma kowanne daga cikin da mai kuzarin da mai raunin akwai alkhairi tattare da su domin sun yi tarayya akan imani to dan haka anan yace inna Allah yuhibbul uqas ubangiji ta'ala yana kaunar wato atisha saboda ita atisha abinda ke biyo baya shine kuzari da nishadi sai ya ce wa yakrahu at-tasa'ub, yana kyamar hamma, saboda ita hamma wato tana abinda ke biyo baya ga mai hamma shine kasala. Sai ya ce fa idza adasa ahadukum, wato idan ɗayan ku yayi atisha wa hamidallahi ta'ala, yayi godiya ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ma'ana yace alhamdulillahi, manzo Allah yace kana haqqan ala kulli muslimin sami'ahu, ya zama haƙƙi akan dukkan musulmin da ya ji shi. An gane ku, duk musulmin da ya ji mai atisha ya ce alhamdulillah, to ya zama haƙƙi akan sa an ya kula lahu ya ce masa yarhamukallah. Zahirin hadisi yana nuna cewa dukkan jama'a waɗanda suke gun, in kun kai ku dubu kuka ji ɗan uwanku ya yi atisha ya ce alhamdulillahi, gaba ɗayanku kowa sai ya ce masa yarhamukallah, wani baya ɗauke ma wani, kamar yadda wasu malamai suke ganin cewa a cikin jama'a in ɗaya ya faɗa ya ɗauke ma sauran jama'a, a'a. Saboda anan mai manzo Allah ya ce cai kana haqqan ala kulli muslimin, ya zama haƙƙi ne a bisa kowane musulmi, sami'ahu da ya ji shi. Sharadi ya zamanto ka ji lokacin da ya ce alhamdulillah, idan baka ji ba to wannan bai hau kanka ba. Kuma an ya kula lahu ya faɗa masa yarhamukallah, ya ce masa yarhamukallah. Kuma wannan dalilin yana nuna mana yarhamukallah a bayyana za ka faɗa masa ba a ɓoye ba, kai wani ɗan gunguni a bayyanawa za ka yi, domin shi ma ya maka addu'a wadda za ta biyo baya. Kenan sai ka faɗa ya ji yarhamukallah. Sai ya ce wa amma tasa'u, sani dai ita hamma, fa inna ma huwa min ash-shaytani, manzo Allah ya ce ku san da cewa tana daga shaytani, ita hamma tana daga shaytani, ma'ana shaytani ne yake kasalantar da bawa, ita kuma daman hamma abin da yake janyo ta kasala, idan ta zo to galibi gangan jiki ya samu kasala. Shine yace fa inna ma huwa min ash-shaytani, yana tana daga shaytani, tare da cewa Ubangiji ta'ala shine mahaliccin dukkan komai alkhairi da sharri, sai dai ba a jingina masa sharri ta fuskar ladabi. An gane tare da cewa shine wato ya halicci wato sharri, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wal khairu kulluhu bi yadayk, sai ya ce wa sharru laysa ilayka, ba a danganta masa sharri ta fuskar ladabi, amma tare da cewa shine mahaliccin alkhairi da sharri, tunda ya faɗa Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil, kulli shay'in anan kuma babu abin da zai fita da alkhairi da sharri, duka suna ciki. To da haka anan sai ya ce wa amma tasa'ub, kusan da cewa ita hamma, fa inna ma huwa min ash-shaytani, tana kasancewa ne daga shaytani. Sai ya ce fa idza tasa'aba ahadukum, manzo Allah ya ce idan ɗayan ku yayi hamma, falyaruddahu mastaqa'a, manzo Allah ya ce yayi kokarin maida hammar bakin gwargwadon ikonsa, ma'ana kai kokarin yanda zaka hade ta, kar ka bari ta fito. An gane ko, idan mutum kenan ya ji hamma za ta fito, to abinda ake bukata kayi kokari ka hade ta, kar ka bari. Sai ya ce fa inna ahadakum, domin ɗayan ku idza tasa'aba, in yayi hamma ya yage baki, bahi kaminhu shaytan, shaytani yana masa dariya. Me yasa? Saboda ya samu kasala da kiuya, shi ko dama haka yake so, kullun ya zamanto mutun ya zamanto rago ne, ba shi da kazar-kazar. Shi wanda shaytani yake ki yake kyama mutumin da yake da kuzari, musamman akan ayyuka na alkhairi, to wannan shaytani yana kyamar shi. Amma duk mutumin da yake da kasala akan ayyuka na alkhairi, to wannan shaytani san shi yake. Dan haka idan ya ga mutun yana hamma, to dariya yake masa, kenan ya samu kasala, ba shi ba wasu ayyuka waɗanda suke na kwarai. To anan sai ya ce in ɗayan ku yayi hamma yayi kokarin maida ta gwargwadon iko, to idan mutun ya kasa maida waya ya zai, shine zamu iske kenan ga yanda mutun zai yi a hadisi na gaba. Shine yace fa inna ahadakum, domin ɗayan ku idza tasa'aba, idan yayi hamma, bahika minhu shaytan, manzo Allah yace shaytani yakan masa dariya. Bayan dariyar da yake ma mutum, kuma sannan akwai wani abu wanda ya fi dariyar sharri, wanda yake biyowa baya, shine kamar yadda za mu gani a hadisi na gaba. Sannan hadisi na biyu a baban, daga Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda ke faɗa, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce
idza aqasa ahadukum idan dayan ku yayi atisha falyakul alhamdulillah manzo Allah yace yace alhamdulillah kaga shine a wancan hadisi da yace fa idza yake cewa fa idza aqasa ahadukum wa hamidallahu ta'ala yayi yabo ga ubangiji subhanahu wa ta'ala yaban shine anan manzo Allah ya koya mana yace falyakul alhamdulillah yace alhamdulillah wali yaqul lahu akhuhu aw sahibi dan uwansa ko abokinsa me ake ne da yan uwantaka ta musulunci ake ne ba sai dan uwanka ba wanda yake na danganta shine yace wali yaqul lahu akuhu manzo Allah sai yace dan uwansa kenan dan uwan shi musulmi sai ya fada masa aw sahibihi ko kuma wanda yake tare da shi yake kusa da shi sai yace masa yarhamukallah fa idza qala lahu yarhamukallah idan yace masa yarhamukallah falyaqul shi kuma sai yace yahdikumullahu wa yuslihu balakum Allah ya shiryar da ku ya inganta lamarinku domin abinda ake nihi da bal wato shine hali ko kace sha'ani shine falyaqul shi kuma sai yace masa yahdikumullahu Allah ya shiryar da ku wa yuslihu balakum wato ya inganta halayenku ko kuma ya inganta sha'aninku kaga anan addu'a ka masa da kace masa yarhamukallah to anan kuma ya zama wajibi shi ma ya sakauta maka da addu'a kamar yanda ka masa don haka anan in ya ce alhamdulillah yayi godiya ga ubangiji saboda ita atishar ni'ima ce mai zaman kanta wanda kaddara cewa wannan atisha da mutun yake famar yi ta tsaya ta ki dawowa ta ki fitowa to kai tsaye mutun hankalinsa zai gushi zai shiga cikin wani yanayi wanda yake na daban amma wannan iska da zaran ta fito zaka ji ka samu wata lafiya a jikinka da kuzari da nishadi ya karu a cikin jikinka wannan kuma ni'ima ce daga cikin ni'imomin Ubangiji wanda ya zama wajibi mu gode masa to in duk wanda ya ji mun yi wannan godiya shi ko sai ya ce da mai atishar yarhamukallah shi kuma mai atishar in ya ji an ce masa yarhamukallah shi kuma sai ya fada ga wanda ya masa wannan addu'a ya hadikumullahu wa yuslihu balakum Allah ya shiryar da ku ya inganta halayenku kenan kuma kai ma da zaka fada masa in ka fada masa yarhamukallah a bayyane sannan shi ma kuma wannan bayyana maka zai ita ma ya hadikumullahu wa yuslihu balakum bayyana maka zai shi mai atishar kuma wannan shine iya abin da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hadikumullahu wa yuslihu balakum in ma ka fada da larabci ya hadikumullahu wa yuslihu balakum ko ka fada da yaran da kake ji inda Hausa zaka fada Allah ya shiryar da ku ya inganta halayenku kamar yanzu misali mutun yayi atisha da yayi atisha sai ya ce Allah nagode maka to kai sai ka ce Allah ya ji kanka shi kuma sai ya ce Allah ya shiryar da ku ya inganta halayenku an gane ku ba bambanci mutun ya fada da larabci ko ya fada da yaran da ya iya don haka fadar ya gafirullahu lana wa lakum wannan bai zo ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yanda wasu suke fada ya gafirullahu lana wa lakum wannan ba karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama iya abin da ya inganta ya hadikumullahu wa yuslihu balakum wasu kuwa sai su tsaya sai su ce ya hadinallahu wa iyyakum ya hadinallahu wa iyyakum Allah ya shiryar da mu da ku a'a iya abin da ya tabbata ya hadikumullahu wa yuslihu balakum sana hadisi na uku a baban hadisin Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kara masa yadda ke fada naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na fada idza adasa ahadukum in dayan ku yayi atisha fahamidallaha yayi godiya ga ubangiji fashammituhu manzo Allah yace ku gaishe da shi ku ce masa yarhamukallah kaga wannan fashammituhu umarni ne ma'ana ku ce masa yarhamukallah kenan fadin yarhamukallah wannan ya zama wajibi kuma ce ayi fashan mituhu ku gaida shi kenan in ku goma ne gaba ɗayan ku kowa ce zai ce masa zai yarhamukallah sai yace fa in lam yahmadillah idan ku bai yi godiya ga ubangiji bai ce alhamdulillah fala tushammituhu manzo Allah yace kar ku gaida shi kar wanda yace masa yarhamukallah to anan ce masa zamu yi ce yarhamukallah ce alhamdulillah a ba zamu fada masa ba kawai iya abinda zamu yi sai mu kyale shi bayan zuwa jimawa sai mu karantar da shi mu ce masa in an yi atisha ga abin da ake fada kamar yanda a wannan hadisi na gaba hadisi na hudu baban hadisin Anas Allah ya kara masa yadda ke fada adasa rajulani inda annabi sallallahu alaihi wasallam
wasu mutane guda biyu sun yi atisha a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fashan mata ahadahuma wa lam yushammit al-akhar, manzon Allah sai ya gaida ɗayan manzon Allah bai gaida shi ba, ɗayan da yayi sai manzon Allah ya ce masa yarhamukallah, ɗayan da yayi manzon Allah kuma bai faɗa masa ba. Fa qala allazi lam yushammitu, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai ce masa yarhamukallah sai ya faɗa, yace adasa fulanu, yace ya rasulullahi wane yayi atisha, fashan matahu, kace masa yarhamukallah wa adastu, ni nayi atisha falam tushammitni, ni ba kaman wannan addu'a ba. Fa qala, sai manzon Allah yace hadha hamidallah, wannan da yayi atisha ai yayi yabo ga ubangiji, ya gode ma ubangijin sa cha ya alhamdulillah, dan haka na gaida shi, wa innaka lam tahmadillah, kai ko baka wayi godiya ga ubangiji ba. Kaga anan inda ana cewa ce alhamdulillah da manzo Allah ce zai masa ce alhamdulillah, sai manzo Allah ya kyale shi bai ce masa yarhamukallah, amma da kanshi ya buga yace to me yasa wane yayi an gaida shi ni nayi ba mun ba. Manzo Allah ya ce ga sababi, shi da yayi atisha ce alhamdulillah dan haka nace masa yarhamukallah, kai da kai atisha baka ce alhamdulillah dan haka ban ce maka yarhamukallah. To dan haka anan in mutun yayi atisha in bai ce alhamdulillah ba maganar ka ce masa ce alhamdulillah, kyalin shi kake, sannan zuwa jumawa sai ka karantar da shi ka nuna masa cewa in an yi atisha to ga abin da ake fada, shine ayi godiya ga ubangiji subhanahu wataala, shine ladabi daga cikin ladabban da wato shari'a ta karantar da mu. Sannan hadisi na biyar wato ababan, wato shine hadisin Abu Huraira Allah ya ƙara masa yadda, ke faɗa cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza adasa, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai yi atisha wada'a yadahu, sai ya dora hannunsa au saubahu, ko tufafinsa ala fihi akan bakinsa, sai ya dora hannun shi haka akan bakin, wa khafada, manzon Allah ya sunkuya kanshi, au gabba biha sautahu, ko kuma ya kashe muryarshi. Shakkar rawi marwaycin yayi ko kwanto chayi wa khafada, manzon Allah sai ya sunkuya kai, ko kuma chayi gabba biha sautahu, manzon Allah sai ya kashe muryarsa, ma'ana dan kada yayi atisha haka da karfi. To wannan yana nuna mana ladabin yin atisha, in mutun zai yi atisha ba haka ba kawai yake daga kai ya watsa ma mutane miyau da majina da sauransu, domin a lokacin da mutum yake atisha wannan iska da take fitowa tana fitowa da wasu abubuwa na cututtuka, so da yawa wanda yake kusa yakan iya dauka. Abu na biyu wato akwai bata mutane da miyau da wata majina da sauransu, don haka anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan dora hannun shi idan zai yi atisha akan bakin shi, ko kuma ya janyo misali mayafinsa sai ya dan dora akan bakin nan shi, a lokacin nan kuma sai ya dan sunkuya kanshi, kenan koda wato miyau ya fito da sauran shi ba maganar ya watsin ma wani, ya riga ya sunkuya kanshi. To wannan shine ladabin kenan yin atisha. Sana hadisi na shida a baban hadisin Abu Musa Allah ya kara masa yadda, ke fada cewa Yahudawa sukan zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan makirci da yaudara sai su ringa atisha, yarjuna an yaqula lahum, wai suna kaunar manzon Allah ya ce da su yarhamukumullah, Allah ya ji kanku, saboda sun san addu'a shi addu'a ce amsarsa, kuma sun tabbata annabin Allah ne, girman kai ya hana su bi shi da jin tsoron kubcewar abin da suke samu daga hannun mabiya domin makwadaita ne. To sai su zo gun shi, in sun zauna sai su ringa atisha, abin da suke so ya ce yarhamukumullah, fa yaqulu manzon Allah sai ya kice da su yarhamukumullah, sai ya ce yahdikumullah wa yuslihu balakum, Allah ya shiryar da ku ya inganta halayenku. Wanda shi kafiri haramun ne ai masa addu'ar cewa Allah ya gafarta masa ko Allah ya masa haram, Allah ya masa rahama, matukar yana kan kafirci, sai dai abinda yake halatta ai masa addu'a cewa Allah ya shiryar da shi. To dan haka arne wanda yake kusan ka in yayi atisha, in ya ce alhamdulillah, sai in ya ce alhamdulillah fa shi arna, in ya ce alhamdulillah sai ka ce yahdikumullahu wa yuslihu balakum, ba za ka ce masa yarhamukallah, kamar yadda annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya ce ma yahudawa yarhamukumullah idan sun yi atisha, sai dai ya ce yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Hadisi na karshe a baban hadisin Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda, ke faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa idza tasa'aba ahadukum, in ɗayan ku yayi hamma manzon Allah yace falyumsik biyadihi ala fihi, wato ya kame bakinsa da hannun shi. Kenan in kai kai kamar da hammar ta kin komawa ta yi famar sai ta hudu, to sai ka kame bakin da hannunka. To kamar yadda wasu malamai suke faɗa ka dora bayan hannu, wannan baya da asali, babu dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan dora bayan hannu. Cikin hannun zaka dora haka ka kame bakin, kar hammar ta zo. Wannan kenan sai in kai famar abin da yake sunna kai kokarin maida ta. In ta ki komawa sai ka dora hannunka ka kame bakin. Kuma ba maganar in kai hamma ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wannan bai zo ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, babu dalili akan haka. Kuma dalilin da wasu malamai suke kafa hujja da shi na wa imma yanzaqannaka minash shaitani nazghun fasta'iz billah innahu samii'un alim, ko kuma innahu huwa samii'ul alim. To wannan babu dalili. Abinda ake nihi nazghun minash shaitan shine izawa da yake ma mutum akan ayyuka na sako, ko kuma kasalantarwa akan abubuwa waɗanda suke na wajibi. Domin annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai ce da mu in kai hamma ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim, kamar yanda yace in mun yi atisha mu ce alhamdulillah. Kenan fadar a'udhu billahi in mutum yayi hamma shiga gaban Allah ne, shiga gaban manzansa ne. Domin ka zo da wata fada da sunan ibada wanda ba Allah bai shar'anta. Kenan in kai hamma abu na farko kai kokarin maida ta. In ta koma fa lillahi alhamdu, in ta yi famar sai ta fito sai ka dora hannunka ka rike bakin. Manzo Allah sai ya ce fa inna shaytana yadkhul, domin shaytani yana shiga cikin bakin dan adam. In ka yage baki kana hamma baka kame baki ba, to shaytani yakan shiga, yakan shiga. Kaga kenan abubuwa biyu, farko ya ma dariya, sannan in ka yage bakin kuma sannan ya shige. Allah ya bashi kudurar shigewa, ko ina yana gudana a jikin dan adam irin yanda jini yake shiga ko ina, kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa. Nan insha Allah za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu gadan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.